Hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa a jihar Plateau ta kammala tattara kuri'un zaben shugaban kasa a kananan hukumomi 17 na jihar. Jami'in tattara kuri'un zaben shugaban kasa a jihar Plateau Professor Richard Anande yace jami'ar PDP ta sami kuri'u 548,665, yayin da jami'ar APC ta sami kuri'u 468,555. Bayan gabatar da alƙaluman zaben na shugaban ƙasa ne, wasu ejen-ejen na jam'iyyu suka bayyana ra'ayoyinsu da rashin jin daɗinsu kan kuri'u fiye da 92,000 da aka soke a yankunan Kabon da Tudun Wada a ƙaramar hukumar Jasta Arewa. Kwamishinan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa a jihar Plateau Husaini Halilu Fai ya yi alƙawarin duba koken da aka gabatar da zummar magance su. Daga can jihar Nasarawa kuwa, hukumar zaɓen ta ayyana gwamna Umaru Tanko Almakura na APC a matsayin wanda ya lashe zaɓen sanata a shiyar kudancin jihar. Jami'in tattara kuri'u a jihar Nasarawa Farfesa Muhammad Kida yace Tanko Almakura ya samu kuri'u 113,156, yayin da takwaransa na PDP Sanata Suleiman Adokwe ya sami kuri'u 404,595.
Alhaji Almakura Umaru Tanko of APC, having satisfied the requirements of the law and scored the highest number of votes, is hereby declared the winner and is returned elected.
Farfesa Muhammad Kida kenan ke cewa Alhaji Umaru Almakura Tanko na APC, bayan ya kammala sharuɗan doka ya kuma sami mafi yawan kuri'u, ya ayyana shi a matsayin wanda ya yi nasara ya kuma kasance zaɓaɓɓe. Hukumar zaɓen ta kuma ayyana Sanata Abdullahi Adamu na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaɓen sanata a shiyar yammacin jihar Nasarawa da kuri'u 115,298. Ya kuma doke abokin karawarsa Bala Ahmad na PDP wanda ya samu kuri'u 85,615. Har lokacin da na hada wannan rahoto ban samu bayani daga jihar Benue ba, yayin da muke dakon zaben sanatoci da 'yan majalisun tarayya a jihohin shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.